The sea beats got the waters feel fearfully. The hope that in the skies is you so well to be. Found in the fields with a blessing is on ya. Showed your part in so picking there to the bulb by man's blood. The hand of God and grand the daughters of the sun. The night in twilight grows to pray for you the God. You fall in the fields with a blessing is on ya. Showed your part in so picking there to the bulb by man's blood. The pearl of gold is owed beyond the songs of man. He's watching from the fields, his name is Vivian Strike. Oh, fall in the fields with a blessing is on ya. Surely pour yourself to keep near to the bar by man's blood. You fell, you fell, you are, you fell. You fell, you are, you fell. You are your girl, brabba do, brabba, da 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 da.
Da 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 da